biyo bayan kodafe-kodafe da majalisar dokokin Najeriya ta yi akan rashin daukan kwararan matakan dakile cutar coronavirus da ta riga ta shigo Najeriya. Ministan labarai da al'adu Lai Muhammad ya roki 'yan Najeriya da kada su tayar da hankulansu.
We look at times like this, purveyors of fake news and disinformation usually ramp up their act. We are therefore urging Nigerians not to fall for the antics of purveyors of fake news.
Anan Lai Muhammad yana cewa mun san cewa a irin wannan lokaci za a yi ta yada labaran ƙarya da jita-jita, don haka muna buƙatar 'yan Najeriya da su yi hattara kar su faɗa tarkon masu watsa labaran ƙarya. Lai Muhammad ya ce suna aiki da dandalin sada zumunta na Facebook akan lamarin, inda ya ƙara da cewa
fortunately Facebook is working with us in this regard. They have asked Nigerians to report any false or misleading report on Facebook and Instagram pages so they can immediately bring them down.
Ya ce Facebook sun buƙaci 'yan Najeriya da su kai rahoton labaran ƙarya da na ɓatanci akan shafukan Facebook da Instagram don a yi gaggawar sauke su. Sannan sun ba da tabbacin suna ɗaukan mataki don cire duk wani saƙo na ƙarya ko wanda ka iya zama hatsari game da wannan lamarin da ma na kiwon lafiyar jama'a a Najeriya. Shi ma babban sakatare a ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa, Abdulaziz Mashi Abdullahi, ya yi nazarin ciwon corona da kuma matakan kariya da suka ɗauka akan hanyoyin daƙile yaduwar cutar.
Mu a cikin bincikenmu mun gano cewa wannan cuta kwana 14 ne, ta hanyar da za a iya gano mutum ya zo shigo da ita, inda daga China ko kuma da ko'ina shine matafiya ta jirgin sama. Kuma mun gano cewa yanzu muna da filin jiragen sama guda biyar wanda mutane ke sauka daga kasashen waje. Akwai a Lagos, akwai a Abuja, akwai a Kano, akwai a Port Harcourt, sai akwai a Enugu. Na Enugu ana gyara yanzu, so baya aiki. So duk chances cewa mutum zai shigo da wannan tawanan guda hudun ne. Ma'aikatanmu aiki suke ba dare ba rana, an shirye da su, an koyar da su, an duk an nuna musu alamomuka da yanda za a yi. Wa'annan kamar kyamara in ta zo, duk wani fasinja da ya sauko zai wuce ta wannan kyamara. Idan akwai alamar cewa yana da zazzabi, wannan abin da kyamara za ta nuna, za a ware shi, daga nan kuma a ci gaba da bincike.
Mashi Abdullahi ya ba da shawara kamar haka.
Akwai wasu alamomi kamar wajen guda biyar da kuma shawararki guda biyar da ke abuwa. Na farko, duk wanda ya je na ko zazzabi ko mura ko tari, wanda ya kici cinyewa ya kai kanshi asibiti.
A halin yanzu ministan labarai da al'adu Lai Muhammad ya ba dukkanin ma'aikatan watsa labarai na gwamnati tare da haɗin gwiwar hukumar wayar da kan al'umma da su jajirce a ƙoƙarin su na wayar da kan 'yan Najeriya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.